الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرن دا أكو غوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا أريه حدود تلاتين دا حدود كما ديدي دا أريه غوة تقوس نشكرا تدبو بيود غوم شاء أكو تميلادية zamu tashi aya ta 24 a cikin suratul anfal a karatunmu na tafsirin alqur'ani a tambayoyin da suka zo mana wanda aka dauko a ga su ina kafin mu fara ƴan uwa da suke rubuta tambayoyi ba sa ji wata kila har a zo a gama azumi duk shekara ana samun wannan saboda tambayoyin suna da yawa kuma a didda muna dauka muna ba su lokaci fiye da yanda ma wato ya cancanta a basu saboda har wani lokaci har su wuce su raba daidai tsakanin su da lokacin tafsir din saboda yawan tambayoyin dan haka wanda ba su ji amsa tambayoyin su ba sai su yi hakuri idan an dawo karatutuka bayan sallah sa iya aikowa insha Allah sai amsa musu wannan yace idan mutum yana azumi sai ya fitar da mazi a sakamakon tunani ba tare da ya taba mace ba shin azumin shi yana nan ko ya kare idan saboda tunani ne ya fitar da mazi ba tare da ya taba mace ba ko ya shafa jikinsa wannan azumin sa yana nan sai ya ci gaba amma kuma ya istighfari saboda yana daga cikin arrafat annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce ran da mutum yake azumi fala yarfut wala yafsuk kada ya rafat duk arrafat shine dukkan magana da take tayar da sha'awa take motsa gariza to haka zalika abinda ma zai tsaya ya tunanin sa dan ya motsa wannan garizar yana daga cikin al'amal da azzur wato aiki wanda yake mummuna wanda bai dace ba wanda azumi ya wajaba bawa ya tsarkake kansa daga gare shi menene hukuncin wanda ya manta karatun Fatiha a cikin sallar farilla wanda ya manta karatun Fatiha a cikin sallar farilla ya bar rukuni daga cikin rukunnan sallah dan haka wannan raka'ar da bai yi karatun Fatiha ba ta wato ba shi da ita bata inganta ba sai ya sake yin wannan raka'a saboda haka sai ya gini ya danganta da a wace raka'a ce in a raka'a farko ce sai bayan yayi ruku'u sannan ya tuna to zai dawo yayi Fatihar sannan ya sujada ba'di amma in har ya fi da rukuni daya alal misali ya kai sujada to sai ya ci gaba da wata sujadar ya taso yayi ilga'in wannan raka'ar raka'a biyu sai ta zamanto raka'a farko in yayi sallama sai yayi sujada ba'di akan karin da yayi in a raka'a ta biyu ce haka ma zai yi raka'a ta biyu ta uku sai ta koma ta biyu wa hakaza idan kuma a surar da ya zamanto cewar alal misali sai ya rana raka'a ta hudu sai yake tunanin cewar a raka'a ta biyu bai karanta Fatiha ba to kuma gashi ya riga yayi raka'a ta uku Fatiha ce a raka'a ta hudu ne ya tuna to a nan wajen sai ya ƙara raka'a ɗaya ya karanta Fatiha kawai surar da bai karanta ba ya zamanto abinda ya zamanto sujadar da zai yi sai ta dauke masa zai zamanto yayi ƙari yayi dadi sai ya sujada qabli kafin sallama wallahu ta'ala a'lam naji wani malami yana cewa idan mutum ya ci ko ya sha da ganganci a watan azumin watan Ramadan ba kafarar sa ba azumi 60 bane sai dai yayi azumi daya sannan yayi ta tuba malam haka ne idan haka ne dan Allah menene hujja akan haka wannan malamin da yake fatuwa da shi yana fatuwa da abinda waɗansu malamai suka tafi a kai ne wanda yake shine mazhabar Imam Shafi'i da riwaya a mazhabar Imam Ahmad wanda yake kuma ita ce al-madhhab a wajensu sabanin mazhabar Malik da Imam Abu Hanifa wanda suka ce mutumin da ya karya azumi da gangan ko da ci ko da sha ko da saduwa da iyali kafara ce a kansa kuma a kansa suka dauki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na wanda yazo yace ya sadu da iyalinsa a cikin Ramadan su waɗanda suka ce mutumin da ya ci ya sha da gangan zai rama ɗaya ne kawai ba zai yi kafara ba zai yi ta istighfari ne sun dogara da cewa mutumin da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya kafara saduwa yayi da iyalinsa saboda haka suka ce saduwa da iyali daban take da ci ko sha saboda haka tunda nassi ya zo a kansa ba za a yi kiyasin mai ci ko sha da mai saduwa da iyali ba saboda saduwa da iyali ɗaya daga cikin nau'i ne da ake karya azumi, don haka kuma nau'i ne wanda yake gangancin da ke cikinsa ya fi gangancin da ke cikin ci ko sha. Kuma tunda sun ce nassi a kansa ya zo, kuma ba za a yi kamanta waninsa da shi ba, tunda ya ayyana, tunda mutumin da ya zo ya ce ya halaka a cikin Ramadan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kai, ya ce ya sadu da iyalinsa. To hay'ar da ta zo shi ne ya sa aka ce ya yi kafara, ko kuwa ruwan da yana cewa ya halaka ya sa ce ya yi kafara, abin da ya sa aka ce ya yi kafara saboda ya sadu da iyali. Saboda haka sai suka ce wannan shi ne mujibin kafara, dalilinsu kenan. To ta zahirin hadisi suna da hujja, saboda sun ɗauki sun ce wannan shi ne zahirin hadisi, amma ci da sha nassi bai zo a kansu ba. To amma idan mutum ya tsaya ya duba ma'ana, sai ga kan cewa hujjar tasu ba ta da ƙarfi, domin Allah maɗaukakin sarki ya ambaci jihadi ta, ya ambaci saduwa da iyali tare da ci da sha a cikin abin da ake tsare su a cikin Ramadan. Saboda haka Allah ya daidaita tsakaninsu. A ƙiyasi kuma shi ne ka ba mu hukuncin abubuwan da suke daidai, ka ba su hukunci ɗaya. Tunda Allah ya daidaita su, to ba za ka ba mu ɗaya hukunci sauran kuma ka ce ba za ka ba su hukuncin ɗayan ba. Abubuwa guda uku ne Allah ta'ala ya ce a Allah maɗaukakin sarki ya ce fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswadi min alfajr. Yanzu a cikin dare kenan, bashiruhunna, kurumbaci matanku, wato ku kusance su da saduwa. Wakul wabtagu ma kataballahu lakum, ku nemi abin da Allah ya wato ya hukunta, wato ya kaddara muku na shine na haihuwa. Wakulu washrabu, ku ci ku sha, hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswadi min alfajr, haske alkhaytul abyad, wato yankin farin zare shine hasken alfajr, ya bayyana gare ku daga duhun dare. Thumma atimmu siyama ila al-layl, sannan ku cika azumi zuwa dare. Me ya cika azumi? Shine kada ku kusance su, kada ku ci, kada ku sha har sai dare yayi. Saboda haka waɗannan abubuwan guda uku Allah ya daidaita su a cikin Al-Qur'ani, ya ba su hukunci ɗaya. To at-tafriqu bainal mutamathilain, bambanta tsakanin abubuwan da suke ɗaya a bisa misali, ko kuma at-tauhid bainal muftariqain, ko kuma daidaita abubuwan da suke daban, wannan duk sabanin hukuncin hankali ne da shari'a ta tabbatar da shi, da ta zo da shi. Saboda haka hukuncin ci da sha daidai yake da hukuncin jima'i a cikin azumi. Don haka wanda ya sadu da iyalinsa zai yi kafara, haka zalika wanda ya sadu da iyalinsa da gangan zai yi kafara, haka zalika wanda ya ci ko ya sha da gangan zai yi kafara. Wannan shine abin da muke fatuwa da shi, shine abin da yake dalili ya nuna shine hujjarsa take da ƙarfi. Wanda kuma yace ya dauki yake fatuwa da mazhabar Imam Shafi'i ko mazhabar Imam Ahmad, to wannan idan har hujja ta bayyana gare shi, kuma shi ahali ne wannan fatuwar, to yana da madogara kamar yadda na ambata. Amma mutum kada ya ruko da wannan kaulin, saboda kauli ne wanda yake mai rauni. Kuma sannan a wuri wanda yake mashhurin mazhaba, shi ake aiki da shi, akwai garari a cikin wannan, akwai suka a cikin addinin mutum. Mutum ya ganganta karya azumi don yana ganin kan cewa ba zai kafara ba, saboda ya ji an yi masa fatawa da cewa akwai malamai da suka ce haka. Saboda haka ya tozarta alfarmar watan Ramadan. Wannan yana ɗaya daga cikin wato abubuwa masu rauni da za su iya suka akan adalar mutum. Ɗaya daga cikin hujjam Malik rahmatullahi alaihi da Imam Abu Hanifa shine kan cewar illar da aka ce ai kafara intihaku hurmati shahr, keta alfarmar watan Ramadan. Saboda haka in ka keta alfarmar watan Ramadan da saduwa da iyali, ko ka keta alfarmar watan Ramadan da ci ko sha, duk ɗaya ne. Don haka kafara ta hau kan mutum. Duk waɗannan dalilai da suke ƙarfafa mazhabar Malik, wallahu ta'ala a'lam. Sannan yake cewa menene bambanci tsakanin waɗannan rukuni, wajibi, sharadi. Rukuni, abinda ake nufi da rukuni da kuma wajibi a mazhabar Imam Malik duk ɗaya ne. Ma'ana abinda yake juz'i ne na ibada, wanda ba zai yiwu ibada ta tabbata ba sai da shi. Kamar kabbara harama a cikin sallah, kamar niyya a cikin sallah, kamar barin ci da sha da saduwa da iyali a cikin azumi, waɗannan duk rukunai ne. Kamar tsayuwar Arafa lokacin aikin hajji, duk wanda bai samu rukuni ba a cikin ibada to ba shi da ibada, dole sai ya dawo yayi wannan rukunin. Idan mutum bai samu ranar Arfa ba, bai samu tsayuwa Arfa ba, ba zancen haji, ta riga ta wuce, haji ya wuce. Wannan shine rukuni, shine wajibi a madhabar Malik. A madhabar Imam Abu Hanifa suna bambancewa tsakanin rukuni da wajibi. Rukuni shine abin da yake ya tabbata da dalili qat'i, wanda yake shine kamar farilla din, shine rukuni a wajen Malikiya. Wajibi kuma shine wanda ya tabbata da dalili, wanda yake ba qat'i ba, ma'ana dole ne a yi shi, amma in ba a yi shi ba za a iya yi masa kafara ko za a iya gyara shi. Shine kamar idan mutum kamar zaman tahiya a cikin sallah, su suna ganin sa wajibi ne. Haka mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal, suna ganin wajibi ne wanda zaka iya jab, wato zaka iya tayar da koma, wato zaka iya yin abinda zai dauke maka barin wannan. Kamar alal misali, kaman ta baka tahiya ba da zama domin tahiya, zaka yi sujada qabli, kaga ba za a ce dole sai ka dawo kai tahiya ba, sabanin in ka bar Fatiha dole sai ka dawo kai Fatiha. To wannan shine wajibi a wajen Imam Abu Hanifa da kuma a mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal. Amma a madhabar Malik wannan ba wajibi bane, wajibi da rukuni duk abu ɗaya ne. Abin da yake suke ce ma wajibi a babin sallah shine suke ce ma wato sunna a madhabar Malik. Amma a babin haji duk ɗaya suke. A babin haji rukuni shine abin da yake dole sai ka yi shi domin ibada, amma wajibi shine wanda in ka bar shi zaka iya yin yanka, ba sai ka koma ka yi shi ba, in kai yanka sai ya zamanto a maimakon wannan wajibin da ka bari. Saboda haka a babin haji duk ɗaya suke, duk madhabobin nan ɗaya suke, da Malik da Shafi'i da Imam Ahmad da Imam Abu Hanifa, duk ɗaya suke a babin haji wajen rukuni da wajibi. A wajen sallah shine suke da bambanci. Sharadi kuwa shi baya daga cikin aikin ibada, yana abu ne wanda yake a wajen ibada, shine wanda yake idan kai idan akwai shi, ana wato idan ya samu, idan babu shi babu ibada. Amma idan akwai shi to ba lallai ya zamanto ko akwai ibada ko babu ita ba. Kamar alwala dangane da sallah, in babu alwala babu sallah. Amma in akwai alwala, bai nuna in kana da alwala kuma dole sallah za ta samu ba, inda ta sha bamban da illa kenan, inda ta sha bamban da asbab kenan. Wa'annan zai sa daga cikin ta'rifat na usul. Shi yasa za ka ga ana faɗan sharuɗan sallah. Sharuɗan sallah kaga babu abin da yake daga cikin ayyukan sallah din. Abubuwa ne a waje, kamar fuskantar ƙibla, sanya tufa rufe al'aura, shigar lokaci, fuskantar al-ƙibla, yin alwala da tsarkin wurin da zaka yi sallah, da tsarkin tufafin da zaka sa, duk wannan kaga ba su da alaka da sallah, ba ayyukan sallah bane. Saboda haka wannan su ne ake ce ma sharuɗai. Kuma sharuɗai akwai sharuɗin inganci, akwai sharuɗin wajibci. Duk wannan bayanin su a cikin littafin fiqh yake. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Wa'lamu anna Allaha shadidul iqab.
Na'am. Allah jalla wa ala yace, ya ayyuhalladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, istajibu lillahi walirrasul, ku amsa ma Allah da manzansa, idza da'akum lima yuhyikum, idan manzan Allah ya kira ku ya zuwa ga abin da zai rayar da ku, ya zuwa ga abin da yake rayar da ku. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, ku sani cewa Allah yana kangewa tsakanin mutum da zuciyarsa. Wa annahu ilayhi tuhsharun, kuma cewar shi Allah gare shi kadai ake mayar da ku, ba ga wani ba. Wattaqu fitnatan, ku ji tsoron fitina, لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ود إذن تأبكوا باتا شافر وأن دسكي زالنشي دقشكيونكو كوي واعلموا أن الله شديد العقاب كساني تشيوى الله ميتننون أقوباني الله مدعوك تنسركي ييكرا غموميني دسفر ستا إيماني ود تكي سنياسو سكرقا دقى الله كما سچنچنچي sicencenci shari'a ta zo musu daga Allah dan shari'a ga wanda suke imani ne shi yasa shine hikimar bude khitabin da ya ayyuhal ladina amanu dan a tunatar da su cewa dan fa kun ba da gaskiya ne Allah yake muku haka dan fa kun yi imani ne shi yasa kuke samun wannan shari'a shi yasa wayannan umarce suke zuwa muku Allah yace istajibu lillahi ku amsa kiran Allah wal istijaba shine wato al ijaba wato ku amsa ma Allah idan ya kira ku da kuma idan Allah da manzansa suka ki idan Allah da wato ku amsa kiran Allah da kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amsa kiran Allah amsa kiran Allah shine kiran da yayi muku na ku bi shi da duk kiraye kirayen da Allah zai ce ya ayyuhal ladina amanu ya shiga cikin wannan amsa ma kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an karrara shi da cewa istajibu lillahi walir rasul kuma ku amsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan wajen domin a nuna cewar kiran annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kira akwai amsa ma kiransa da zai zama to na aibiyayya gare shi akwai amsa ma kiransa na cewa idan ya kira ku yace ku zo in yayi nida'i to shi ma ku amsa masa domin kiran iri amsa kiran iri biyu ne kira amsa kiran da'a shine bin umarni da kuma amsa kiran da'a shine in yace ku zo ku yi wato idan ya kira ku da kira kan ku zo wato ku amsa masa wannan kiran ku amsa wannan kiran da ya muku shine kamar yanda yazo a cikin hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla yana salla a cikin masallaci sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai bai amsa kiran ba sai dai idan da salla sai yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Abu Sa'id baka karanta a cikin me yasa baka amsa kira na ba da kaji baka ji Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum sai ce ya rasulullah ina salla ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce masa baka karanta wannan ayar ba sannan sai ce to zan karanta maka wata aya zan karanta maka wata sura kafin ka fita daga masallacin nan Allah bai saukar da wata sura da ta kai ta girma ba la a cikin at-taura wala a cikin injila ya rike hannunsa suna tafiya yaga har za a fita daga masallaci bai gana yace ya rasulullah surar da zaka gaya mu sai ya karanta masa fatiha yace hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim alladhi utituhu ita ce ayoyi bakwai da ake yawan maimaita su kuma ita ce alqur'ani mai girma wanda aka bani to wannan istijaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa me yasa baka amsa ba shi ita ce nau'i biyu ta istijaba din shi yasa aka ce istajibu lillahi walir rasuli aka karfafa lir rasuli dan a nuna daya nau'in na istijaba amma kaga a cikin suratu ali imran da yake da'a kawai ake nufi ba a maimaita da lamul jarri ba aka ce alladhina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh wadanda suka amsa kiran Allah da manzansa kaga anan wajen da yake da'a ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku fito mu je mu bi sawun kafirai mu bi sawun su Abu Sufyan bayan yakin Uhud sai waɗanda suka amsa ma Allah da manzansa suka fito suka tafi tare da shi nan sun yi da'a shi yasa kawai aka ce alladhina stajabu lillahi war rasul domin nau'in istijabar nau'i ɗaya ne na da'a to amma anan wajen da yake an hararo ɗaya nau'in na da'a shi yasa sai aka karrara ambaton lir rasuli aka ce ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza da'akum lima yuhyikum idan manzo ya kira ku zuwa ga abin da yake rayar da ku kaga nan sai aka ce makirayin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma aka ce kiran nasa amsa ma kiran nasa amsa ma Allah ne amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsa kiran Allah ne dan haka kaga ba a ce idza da'awakum idan su biyu suka kira ku wato sai Allah ya kira sanan za ku amsa masa a'a in kuka amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku amsa kiran Allah saboda haka waɗanda suke cewa sai Qur'ani kawai za su bi ya kamata su farga da irin waɗannan dalilai su gane kan cewa kuskure akan bata suke ga Allah madaukakin sarki yana cewa idan kuka wato idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ku ya zuwa ga abin da zai rayar da ku, ku amsa ma Allah, ku amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka amsa wannan kiran na Annabi sallallahu alaihi wasallam, amsa ma manzon Allah, amsa ma Allah ne, amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Aka ce idan ya kira ku ya zuwa ga abin da yake rayar da ku, me yake rayar da ku? Nan malamai sun amsa, wato sun faɗi abubuwa da dama. Waɗansu sun ce ma'ana ya zuwa ga musulunci, ko kuma ya zuwa ga alkur'ani, domin alkur'ani shine yake rayar da mu, musulunci shine yake rayar da mu, shine rayuwar mu. In aka raba mu da musulunci shikenan, me bambancin mu da arna? Me zai ba mu izza? Me zai ba mu karama? Me zai ba mu abinda za mu suturce mutuncin mu da al'auran mu da sauransu in ba musuluncin ba? Saboda haka musulunci shine rayuwar mu, shine yake rayar da mu. Waɗansu malamai sun ce shine jihadi. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ku ga jihadi, domin a cikin jihadi anan rayuwar ku take. Domin musulmi ba za su tsare izzar addinin musulunci ba sai ta jihadi. Saboda haka idan ya kira ku zuwa ga jihadi, ku amsa kiransa. Domin shi kuma jihadi abu ne wanda yake jama'a ce take yi, mutum ɗaya ba zai iya yi ba. Sai dole sai ya samu mataimaka wanda za su taimake shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kadai aka kallafa masa ya tashi ya je jihadi shi kadai. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك تاشي كaje kai yaki a tafarkin Allah ba a tsora maka kowa ba a tsora maka nauyin kowa in ba kanka ba saboda Allah madaukakin sarki ya lamunce masa cewa ko shi kadai ne ya tafi Allah zai taimake shi da mala'iku to amma jihadi aiki ne na jama'a kuma saboda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban daula domin jihadi sai daula ce take yi wadansu tsirari ba za su fito su ce za su yi jihadi ba sai daula ce umarni ne wanda yake sai shugaba kamar tsayar da haddi ne tsayar da haddi ba wanda zai tsayar da haddi sai shugaba mutane kawai ba za su ce ƴan unguwa su ce to daga yanzu za mu rinka tsayar da haddi duk barawa za mu yanke masa hannu duk wanda muka gane shi yayi abin da ba daidai ba za mu yi masa ta'aziri a ce ga dokoki ga abubuwa da za a yi akai haka sai fauda ta samu a cikin al'umma sai rikici ya samu sai rudu ya samu ba al'umma ita ce take yin jihadi to shi yasa akai umarnin kan cewa a amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na jagora na shugaba yayin da ya kira kan cewa a fito ya zuwa ga abin da shine zai tabbatar da kariya ga al'umma jihadi zai rayar da al'umma saboda idan ba su yi jihadin ba sun kare kansu za su zamanto babu al'ummar in babu al'ummar sun mutu kenan al'ummar ta mutu idan al'ummar musulmi ta mutu musulmi sun mutu to shi yasa aka ce idan ya kira ku ya zuwa ga abin da yake rayar da ku wannan idan ya kira ku idza da'aku yayin da ya kira ku ba kaidi ba wato kayyadewa akai cewa sai in ya kira ku zuwa ga jihadi ne za ku amsa kiransa ba sai in ya kira ku zuwa ga abin da rayuwar ku take a ciki za ku amsa kiransa a'a wannan sifar kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk kira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muku rayar da ku zai a cikin duk kiran da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin rayuwa a gare ku daga manyan al'amura kamar jihadi hayya zuwa ga kananan abubuwa kamar yanda za ku tsuguna a cikin bandaki ku yi qada'ul haja ku yi tsarki rayuwar ku ne domin akwai rayuwar zuciya a ciki yayin da duk kabu umar duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi rayuwar ku tana nan rayuwar ruhi ko kuma rayuwar jiki da rayuwar al'umma saboda umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka sifarsa take kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idan la'atinahum min ladunna ajran 'azima wa lahadinahum siratan mustaqima idan da a ce sun aikata abinda aka umarci aka yi musu wa'azi da su aikata shi aka hore su da su yi wannan da yafi alkhairi a gare su kuma shi zai tabbatar da imani shine zai fi tabbata a gare su wajen imani da sun yi haka kuma sai mu shiryar da su tafarki madaidaici mu ba su lada mai girma saboda haka abubuwa guda hudu a cikin bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi lada mai girma tabbatar imani da shiriya ya zuwa ga tafarki madaidaici komai kankantan abin wanda yake nuna kan cewar dukkan umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki rayuwa take ga mutum rayuwar zuciya rayuwar rai da kuma rayuwa ta gangan jiki da kuma rayuwa ta al'umma babba a cikin wannan shine rayuwar zuciya rayuwar rai ita tafi komai domin wanda yake a Allah madaukakin sarki ya kamanta mushrikai da kan cewa su amwatul ghairu ahya matattu ne ba rayayyu ba saboda me saboda zuciyar su ba ta dare ba su da wannan rayuwar ruhi to Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta kiransa wannan sifa ce kashifa, sifa ce da take bayyana nau'in kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, kira ne wanda yake rayar da zukata. To sannan Allah yake ku sani cewa Allah yana katankangewa, yana za, wato yana karewa tsakanin mutum da zuciyarsa. Wannan wa'id ne, ban tsoro ne cewa ku yi hankali da sha'anin Allah. Kana tsammanin a zaka iya amsa kiran Allah ko yaushe ka so, saboda kana ganin zaka iya ce ma zuciyarka ta yi. To tsakaninka da zuciyarka akwai Allah, sai Allah ya so, sai Allah ya yarda, domin Allah shi yake juya zukata. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal quluba baina asbu'ain min asabi'ir rahman, zukata suna tsakanin ɗan yatsu biyu daga ɗan yatsun Allah ar-rahman, yana juya su yanda ya so. Shi yasa in Annabi sallallahu alaihi wasallam zai rantsuwa sai yace la wa muqallibal qulub, ba haka bane na rantse da wanda yake jujjuya zukata. Kuma daga cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yawan yi a cikin sujada, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya Allah kai ne mai jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Saboda haka wannan yana nuna ma mutum yarji tsoron Allah, cewa Allah yana nan tsakaninsa da zuciyarsa, da zuciyarta sa karkashin ikonsa take. Saboda haka idan baka amsa kiran Allah yanzu ba, kana tankahon kan cewa ai za ka yi daga nan gaba, to lokacin da kake tsammanin za ka yi din, in Allah ya hana zuciyar ta yi fa, idan Allah ya tsare zuciyar, an fahimta? Saboda Allah shine yake sha makan cewa tsakanin mutum da zuciyarsa. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, kusan wannan. To an kawo da lafazin wa'ilamu domin ihtimami, domin a himmatu da sanin wannan hakika, wanda yake uslubi, wanda yake wato wa'azi ne ga muminai kan su san cewar Allah madaukakin sarki, wato cewa zuciyarsu ba su da cikakken iko akan zuciyarsu, bal Allah shine mai iko akan zuciya. Saboda haka wannan yake wajabta mana mu rinka yawan roƙon Allah madaukakin sarki ya juye zuciyar tamu ya zuwa ga da'a, ya tabbatar da zuciyarmu akan bautar Allah. Wa annahu ilayhi tuhsharun, kuma cewa Allah gare shi za a mayar da ku. Imam al-Bukhari a wajen tafsirin wannan ayar ya kawo hadisin da na ambata, hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, wanda a kwatankwacin ma'anarsa akwai hadisin Ubay ibn Ka'ab, shi ma irin abin da ya samu da Abu Sa'id ya samu gare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi a ce yana Ubay yana cikin sallah, bai amsa masa ba. Saboda haka sai dai idan da sallah ya zo, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa baka amsa kira na ba yayin da na kira ka? Yace ya Rasulullah ina sallah ne. Yace baka karanta a cikin Alkur'ani fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum? Sannan shi ma kwatankwacin abin da ya samu ga Abu Sa'id ya faru a gare shi, shi ma Allah ya san, amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi suratul Fatiha da matsayinta.
To anan malamai suke yin hukunci
wannan hadisin zahiri ne cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu inkarin rashin amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suke sallah, da hujjar cewa suna sallah, domin an samu ta'arub na wajibi su a cikin zuciyarsu, ta'arubul wajibain ne, amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne. Saboda wannan aya, dan da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa musu hujja. Ita kuma nafila, yayin da mutum yake nafila, me hukuncin in ka bude nafila ka cika wannan nafilar? Akwai sabani, maliki na ganin wajibi ne, saboda Allah ya ce la tuqilu a'malakum, kada ku bata aikin ku, in ka fara aiki dole ka cika. Sauran malamai suka ce ba wajibi bane, dan haka in ka shigo, in ka fara sallar nafila aka tada iqama, kawai sai ka fita, baka bata sallar ka ba, koda kai koda ka kulli raka'a, kamar yadda yake a mazhabin Shafi'i da Imam Ahmad. Saboda cika wato saboda nafila ce, ka kare ta kamar yadda fara ta bai zamanto wajibi ba, cika ta ma bai zamanto wajibi ba. Saboda haka hujjar wanda yake kuma wannan hadisin hujja ne a gare su, zai karfafa mazhabansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Ubay da Abu Sa'id inkari cewa ai da kake yin nafilar da kake sallar da na kira ka, amsa kira na wajibi ne, wannan kuma da kake nafila ne sai ka bar sallar ka zo wajena. Shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sai Ubay ya ce la a'udu li zalika abadan ya Rasulullah, ba zan sake wannan ba har abada, kamar da yazo a cikin sunan Tirmidhi, wanda ya nuna kan cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa inkari, wanda yake kuma wannan shine mazhabar malamai, cewa wajibi ne idan mutum yana sallah da akaddara yana zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai fita daga sallar ya tafi ya amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam to sabanin su shine idan ya amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama Annabi ya umarce shi in ya dawo zai saki sabuwar sallah ne ko ku zai ci gaba ya dora akan wannan sallar ta baci ko bata baci ba sallah bata baci ba me zai bata ta a cikin ibada yake dhul yadayn lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama da raka'a biyu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama sai dhul yadayn yace a qusrati salatu ya rasulullah am nasit an rage sallah ne ya rasulullah ko fa ka manta ne yace kullu zalika lam yakun ba abin da ya faru dukkan biyun ba su faru ba sai yace bala qad kana zalika ai abin ya faru sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a haqqum ma qala dhul yadayn abinda zule dai ne ya faɗa gaskiya ne sai sahabbai suka amsa da sahabbai suka amsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai kai aka dora akan wannan sallar sallar ta baci ko bata baci ba bata baci ba tare da cewa an yi magana saboda haka maganar da mutum yayi saboda maslahar sallah ko kuma saboda magana da bisa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta baci sallah ba saboda haka idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutum yaje ya amsa kiransa ya gaya masa abin da zai gaya masa sai ya dawo kawai sai ya ci gaba da sallah wannan zuwan da ya wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sallah ne wannan shine azharul wajhain a wajen malaman Malik kamar inda wannan mai bulghatu salik as-sawi mai bulghatu salik sharhin al-jami'a al-sharhu as-saghir ya fada shine al-azhar a wajen malaman malikiya su ma kauli biyu suke da shi haka zalika a bisa wannan idan mutum ɗaya daga cikin iyayensa suka kira shi yana cikin sallar nafila yaya zai yi shi ma yankewa zai yi musamman idan ya fara nafilar kenan suna tafsil suna cewa idan ya taƙaita idan wato zai iya gaggauta sallar sannan ya amsa kiransu to ya ci ya gaggauta sallar sannan ya je ya amsa kira bisa ka'idar da take cewa tahsilul maslahatayn aula min tahsil ihdahuma wa ihdar al-ukhra samar da maslaha guda biyu yafi bin ka samu maslaha daya ka jefar da dayan zai samu maslaha biyu maslahar ya cika sallah maslaha kuma ya amsa kiran iyaye yafi bisa yace zai dauki maslaha daya ya jefar da dayan in ya fita daga sallar ya tafi wajen iyaye wanda yake ita ce tafi ita ce maslahar da tafi girma amsa kiran iyaye wajibi ne wanda babu sabani a ciki amma cika sallar nafila akwai sabani wajibi ne ko ba wajibi bane waɗansu suna ganin wajibi ne saboda ka fara aiki dole ka cika shi waɗansu kuma suka ce a ba wajibi bane domin kamar yanda fara shi ba wajibi bane cika shi ma ba wajibi bane to amma idan zaka iya samun maslahar guda biyu ma'ana zaka iya gaggauta sallar ka je wajen iyaye wannan shine yafi wanda shine abinda Ibn Abi Zaid malam mai risala ya rinjaye da shi a cikin littafinsa An-Nawadir wa Ziyadat idan kuma ba zai iya yin haka ba ma'ana kamar alal misali kawai kana ka fara sallah kenan sai mahaifinka ya kira ka ko mahaifiyarka ta kira ka to nan wajen sai ka fita ba za ka yi sallama ba in kai sallama sallah ta baci sai ka sake wata saboda ka in kai faqihi ne ba za ka yi sallama ba sai kawai ka tafi ka je ka ce gani ai sallah nake in yace to je ka karasa sallar in kuma bai sani ba to ya za ya kana sallah kuma ka zo wajen kira na yace to sai kai masa bayani in kai masa bayani yace to shikenan je ka karasa sallar ko kuma yace dama abu kaza ne sai ka koma sai ka ci gaba da sallar ka fi azhar alwajhain abin da yake shine mafi zahiri a cikin madhabar Malik shi ma babu zancen qabli babu zancen ba'di ba su jada domin wannan abin da kai da'a ne baka ƙara daga cikin jinsin ayyukan sallah ba saboda haka kawai zaka cika sallar ka ne bina'i zaka yi akai kamar mutumin da yake haɓo ne kamar yadda yake a fatuwan sahabbai da tabi'ai mutumin da yake haɓo a cikin sallah aka ce sai ya rike hancinsa kamar yadda Sa'id ibn al-Musayyib ya faɗa sai ka fita daga cikin masallaci ba ko da ka juya ma kibla ka je ka wanke haɓan ka sa jini ya toshe jini ya daina zuba sannan ka dawo in a cikin jam'i ne sai ka ci gaba tare da liman ka ci gaba tare da shi abin da ya kubce maka in aka yi sallama sai ka cika in ka same shi a inda yake shikenan ka ci gaba in ka samu an yi sallama ka karasa da kanka wannan shi ake cewa al-bina idan a sallar farilla ne in a sallan farilla ne to shi ma kauli biyu ne a matabar Malik cewa in a sallan farilla ne idan zaka iya gaggautawa kai sallama ka gaggauta kai sallama sannan ka je amma idan ba zaka iya gaggautawa kai sallama ba to wadansu suka ce wannan farilla ne sai ya sallama sannan ya je wadansu kuma suka ce a ko farilla ne haka zai fita ya je ya amsa kiran nasu wanda yake nuna girman haƙin iyaye a cikin addinin musulunci ko musamman kun ga akwai hadisin Juraij wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin sa a cikin Sahihul Bukhari wanda yake bauta a cikin sauma asa uwarsa ta kira shi yace ummi wa salati ta sake kiran sa yace ummi wa salati ta sake kiran sa yace ummi wa salati sai daga baya ya sauko yace ai sallah yake ranta ya baci tace kada Allah ya kashe ka sai ya nuna maka fuskar matan banza ina cikin haka wata mace ta zo ta zarge shi da kan cewa shine ya mata cikin shege gada a ce aka ce ashe haka Juraij muna ganin sa bawon Allah ashe haka yake aka zo yana can sama aka ce sauko ko mu rusa gidan ashe kai mutumin banza ne aka sa mutane a kansa ya sauko yana saukowa aka ce gashi ga abin da yayi yayi cikin shege gashi har ta haihu sai sheda sai ya ce to a bashi lokaci ya alwalai sallah ya roki Allah sai ya zo ya samu yaro ya ce kai yaro wane ne ubanka sai ya ce mai kiwon awaki kina Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wanda ya magana a tsumman haihuwa in banda Annabi Isa sai Sahibu Juraij to Allah ya bashi karama amma sai da Allah ya jarabce shi ya masa ibtila'i saboda bai amsa kiran bai bi mahaifiyarsa ba shi yasa Imam Al-Qurtubi yake cewa da Juraij faqihi ne sai ya gane cewar amsa kiran uwarsa wajibi ne nafila da yake yi sallar da yake ko nafila ce sai ya bar nafila domin yayi wajibi da Juraij faqihi ne shi yasa ake son ai bauta da ilimi ake son ai ilimi tare da bauta da kuma kafin ai bautar to a shahid wannan ayar Imam Al-Bukhari ya kawo ta a cikin kitabut tafsir wajen bayyana wato hukuncin ya kawo hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla na amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mutum yake sallah sannan Allah ta'ala ya ce wattaqu fitna ku ji tsoron fitina wato ku kiyayi ku sanya tsakaninku da fitina ku sanya makan ku wiqaya tsari abinda zai tsare ku daga samuwar fitina ma'anar fitina anan wajen jarabawa wato abinda zai jarraba ku ya sanya ku bar addini fitina shine ana amfani da fitina akan rarrabuwar kai sau da yawa ma'anar ta kenan saboda in kai ya rarrabu to babu addini yayin da Allah madaukakin sarki ya gaya masahabbai irin minnar da ya musu irin baiwar da ya musu na taimako na addini da ya musu da karfafa su da yayi da nasara da taimakon su da yi da mala'iku da amsa addu'ar su wajen neman nasara Allah ya ba su nasara da kuma jefa tsoro a cikin zukatan abokan gaban su da samun nasara akan abokan gaba tare da kan cewa su kaɗan ne ba su da tanadi ba su da yawa ya nuna musu duk Allah madaukakin sarki yayi wannan albarkar fa sun yi biyayya ga Allah da manzon sa ne to shi yasa ake ta maimaita biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya ambaci biyayya ga Allah amsa kiran Allah da amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi to kuma ku farga ku ji tsoron fitina wadda in ta zo ba za ta samu wanda suke laifi kawai a cikinku ba cewa yayin da ku kuka amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka ki amsawa kuma kuka kyale su akan rashin amsawarsu to fitina za ta zo domin kai ya rabu abinda ake cewar rarrabuwa ta addini kenan waɗansu su ce su ga inda za su yi waɗansu kuma su ce su ba za su yi addini ba kuma wanda suka ce za su yi addinin su kyale wanda suka ce ba za su yi addini ba za su yi musu wa'azi ba su dawo da su hanya a ci gaba da zama haka to sai kai ya rarraba kalma ta saba ya zamanto kalmar musulmi ba ta zamanto ɗaya ba kalmar musulmi ta zamanto ta rarrabu to wannan shine Allah abinda Allah yake cewa ku ji tsoron wannan fitina wato ku ji tsoron ku zauna a cikin al'umma waɗansu suna bin Allah waɗansu kuma sun kisu ba Allah kuma ku ci gaba da zama wanda ba sa bin Allah ba ku yi musu aji ku kyale su akan saban Allahnsu in kuka yi haka to sai musiba ta zo wanda ba za ta tsaya kawai akan wanda suke sabo ba za ta gane ko waɗanne ne shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da dama suka zo yana magana akan musiba da take zuwa a har sahabbai kamar yadda yazo a hadisin Ummu Salama tace anahliku wa fina salihuna ya rasulullah halaka za ta zo mana alhali akwai salihai a cikin mu yace na'am idan kafara al-khabar yace kwarai idan barna ta yi yawa in dauda ta yawa a cikin al'umma, in dauda ta yawa a cikin al'umma. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutane suka ga munkari basu tashi sun gyara shi ba, to Allah sai ya game su da azaba. Salihai a cikin al'umma su yi ta addu'a, Allah ba zai amsa addu'ar ba. Kuma shine abin da muka faɗa a cikin tafsirin suratul A'raf, cewa wanda ba su yi inkarin munkari ba dukkan su halaka take zuwa musu, sannan sai Allah ya tashi kowa akan aikinsa. Ya zo a cikin hadisin Aisha kan cewar idan arada Allah ahla niqmatihi bi satwatihi, idan Allah ya yi nufin wato wanda suka cancanci azabarsa ya saukar da azaba a gare su, wa fihim salihun, a cikin su kuma akwai salihai wanda yake su ba ahlun niqma bane, ammahumullahu bil azab thumma ba'athahum ala a'malihim, sai Allah ya game da su gabaki daya da azaba, sannan ranar alkiyama ya tashe su da ayyukansu. Waɗannan ba su yi aikin barna ba, sai a ware su. Amma a duniya tsira ba za su tsira ba, tsira kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani akan ga masu wa'azi ne, masu hana ai sako. Shi yasa yake da muhimmanci, wa'azi yake da muhimmanci a cikin al'umma. Idan al'umma ya zamanto ana ta barna, ba a kuma wa'azi a ciki, babu alkhairi a cigaba da zama a cikin wannan al'umma. Saboda haka kada mu yi wasa da sha'anin wa'azi. Shine Allah yake gargadin mu, ku ji tsoron irin wannan fitinar wanda idan ta samu in ta afku ba za ta wato tsaya akan wanda suke sako kawai ba. Anan akwai wajihi na harshen Larabci, sau da yawa mutane suna daukan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu, suna daukan la tusibanna alladhina zalamu sifa ce ta fitina. Wato ku ji tsoron fitina, wadda wannan fitinar sifar ta ita ce ba ta samun waɗanda suka yi laifi kawai. Wannan ku a harshen Larabci ba haka bane, domin a harshen Larabci jumla wadda take ba ta labari ba, ba ta zamantowa sifa ga wata kalma, ba ta zamantowa sifa ga wata kalma. Kamar yadda Imam Malik yake cewa wamna'ahu na'iqa'a dhati talabi wa in taqa fal qawla adrib tusibi wamna'ahu na'iqa'a dhati talabi, a wajen na'at da man'ut yace kada ka kawo jumla wadda take at-talabiyya kamar jumlatul amr, tunda wannan jumla ce wadda take ta hali. La tusibanna alladhina zalamu minkum khata, kada ta samu wadanda suka yi zalunci daga cikin ku su kadai, domin wannan fi'ili ne, la dinnan nahiya ce, ta hani ce. La tusibanna kuwa mabni ne alal fath, saboda ya hadda nunu tawkid, ba fi'ili ne mudari'i, ba fi'ilul mudari' bane mu'rab, fi'ili ne mudari'i amma mabni alal fath littisalihi bi nunu tawkid. Abinda yasa ya zamanto Sheikh Abdullahi sai ya kaddara ya tafi akan waɗanda shi yasa kuga na fassara muku da fassara Sheikh Abdullahi ne, wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum, ay in waqa'at la tusibanna alladhina zalamu, wa tusayyid zamantu la tusibanna alladhina zalamu jawabi ne na shar'i, jawabul amr ne, jawabul shart ne, an kaddara kan cewa in ta afku to ba za ta samu waɗanda suka yi zalunci su kadai ba. Waɗansu kuma malamai sai su kaddara abinda dan Malik yake cewa idan ta zo fal qawla admir tusibi, ka kaddara kan cewa akwai maqulul qawl, ai ku ji tsoron fitina wadda ake ce mata kada ke, wato kada waɗanda, kada ta shafi waɗanda suka yi zalunci kawai, kamar ana ce ma musiban ne, ke musiba kada ki tsaya akan wanda suka yi zalunci kawai, haka ake ce mata. Wato shine sifar musibar wadda ake gaya mata haka. Wannan abin da yasa na faɗa haka saboda sau da yawa mutane suna kaddara cewa la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa bayani ne na wattaqu fitnatan, to ba sifa bace, ba bayani bane. In kana so ka dauke ta sai kai wannan tafsirin ɗaya daga cikin waɗannan, imma jawabu shart na sharfi wanda yake mahdhuf an shafe shi, wa imma magana ce wanda yake an shafe abinda aka faɗa, wato qaulun, wato maqulul qaul, wanda an kaddara samuwar sa, wanda shi maqulul qaul din, shi qaulin da aka kawo, maganar da aka, shi qaulin da aka kawo shine sifa na wannan na'ati din. Sannan Allah ta'ala yake ku sani cewa Allah mai tsananin ukuba ne. Akwai nukta wajen fadin ya Allah ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul. Idan kuka kula a cikin wannan sura ana takarrara umarni da da'ar Allah, da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallu anhum wa antum tasma'un. ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul. Wannan abin da yake nuna mana shine muhimmancin tunatar da mu'minai da'ar Allah yayin da suka gani ni'imar Allah, saboda sun gani ni'ima wanda yake mai girma, nasarar da aka samu a yakin Badar. Wannan nasarar da aka samu wanda take tazo musu bazata babban ni'ima ce, saboda haka ya dace a tunatar da su muhimmancin da'ar Allah, domin da'ar Allah ita ce albarkacinta ne ya kawo musu wannan ni'ima din, wannan nasara. Dan haka yana da kyau koyaushe muka ga wata ni'ima, addu'a ce muka yi Allah ya amsa mana, damuna ce muka samu mai albarka, nasara ce muka samu akan abokan gabanmu wanda suke mana mummunan kaidi akan addininmu da kan rayuwarmu. To ya dace a lokacin nan mu tunatar da kanmu wa'azin mu ya zamanto tunatar da kai akan wato muhimmancin riko da addini da komawa ya zuwa ga addini, domin albarkar addinin ne Allah madaukakin sarki ya mana wannan ni'ima. Wannan yana daga cikin muhimman abubuwa da zamu kula a cikin wannan sura da ta sauka a yakin a bayan yakin Badar, cewa ana ta tunatar da mu kan da'ar Allah bi munasabar nasarar da aka samu a wajen yakin Badar. Na'am.
تخافون أن يتقطعكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
Allah ya ce wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard, kutina yayin da ku ne kadan yan tsirari, mustad'afuna fil ard, ababan raunanawa, masu rauni a bayan kasa a garin Makka. Takhafuna an yatakhaffafakum an-nas, kuna jin tsoro mutane za su fauce ku cikin sauki, za a halaka ku a gama da ku saboda ba ku da yawa, ba ku da karfi. Fa'awakum, sai Allah ya tattaro ku ga baki ɗayan ku, ya zo ya ba ku waje, shine Madina. Wa ayyadakum bi nasri, ya karfafa ku da nasararsa, irin wannan nasara da ya ba ku lokacin yakin Badar. Wa razaqakum min at-tayyibat, ya azurta ku daga dadadan abubuwa, ganimar yakin Badar da ya ba ku, da kuma sauran arziki da ya ba ku yayin da kuka zauna a Madina, wanda suke ba su da komai. Al-Ansar suka raba dukiyarsu rabi, suka ba ma ƴan uwansu muhajirun rabi, sawa'un jari ne, sawa'un amfanin gona ne, kai hatta mata, haka suka raba matansu. Sai muhajir dan Ansar sai ce, to ga mata na guda biyu, wace kake so? Ba ma shine zai ce to ga wannan wanda baya so din ba, sai ce wace kake so cikin su, wata kila kuma bowar taka ce zai dauka, amma saboda imani sai ka yadda. Duk wani daga cikin arzutawar Allah da yayi ga musulmi bayan halin su na da, ya arzuta ku daga dadadan abubuwa, la'allakum tashkurun, domin ku zamanto masu godiya. Wannan yana ɗaya daga cikin uslubin, yana ɗaya daga cikin wajibin godiya, tahadduth bin ni'ima, ambatan ni'ima yana daga cikin godiya, shine godiyar wato bil lisan. Godiya ana yi da zuci, ana yi da harshe, ana yi da aiki. Daga cikin godiya da harshe shine kai bayani da ni'ima, kace da na kasance kaza, da ni ba komai ba, da jahili nake, Allah ya bani ilimi, da ba kowa nake ba, ina ta yawo, ina ta gararan ba, babu aiki, Allah ya bani aiki, da ni ne kaza. To yawanci kuma mutane, mutum bisa ɗabi'arsa baya so a tuna masa da da. Kun tuna kissar na Bani Isra'ila, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin mai baras, mai kuturtura da sauransu, da makaho da aka zo aka tambaye su, da wanda aka zo aka samu kuturu bayan Allah ya bashi kyakkyawan tufa da kyakkyawan fata da sauransu, aka tuna masa, yace a'a, shi bai san wannan ba. Yaushe aka yi wannan? Kamar mutum ne ka bar waje da can an san ka kai dan dako ne, da kyar kake samun abinda zaka ci, sai ka zo ka bar inda kake, ka dawo wani gari, Allah ya rufa maka asiri, aka mayar da kai wani abu, ka zama babba a wannan garin, wanda suka san ka a can sai su zo su ce, wane ne a kira ka da irin sunanka wanda ake kiranka lokacin da kake dakon nan? Sai ya sha kunuwa, shi ba sunansa kenan ba. To amma salihi fa, da suka samu salihi daga cikin salihan bawa, ya ce kwarai da haka nake,
amma Allah yayi min kaza, Allah yayi min kaza, ga dukiyata nan dauki abin da kake so in dai dan Allah ne. Da ma'ana na ruwaito hadisin, to wannan kun san dai wannan halin, to shine Allah yake tunatar da musulmi wannan. Ku tuna da yanda kuke lokacin da suke a Makka su kalilan, dududu mutane nawa ne suka musulunta, dududu mutane nawa ne suka musulunta, ba su da yawa. Juma'ar lokacin da suka hijira, hijirar farko lokacin da suka yi, ba su da yawan ma da har za su sallar Juma'a, sai daga baya tukun da sai daga baya Musa ibn Umair ya musu sallar Juma'a. Ga rauni kuma kowace za a iya halakar da su, Allah maɗaukakin sarki ya musu wannan. To shi yasa koyaushe ana son bawa ya rinka haka, musulmi ya rinka tuna baya, ka tuna irin da yadda kake da yanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya maka ni'ima domin ka zamanto mai godiya. To a cikin wannan akwai kwadaitarwa da zaburarwa akan godiya ga ni'ima domin ta dawwama, domin ni'ima abin da yake sa ta dawwama kenan, godiya, godiyar Allah ga wannan ni'ima din. Idan ko baka gode ma Allah ba ni'ima yanzu nan sai ta kuce. Na'am.
Ya ayyuhallazina amanu la taqulu wa rasulu wa taqulu amanatikum wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama
يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول الله yace ya ku wanda suka yi imani kada ku ha'inci Allah da manzansa wa takhunu amanatikum kada ku ha'inci amanonunku wa antum ta'lamun alhali kuna sane wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna kuma ku sani cewa dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ne jarabawa ne wa annallaha indahu ajrun azim kuma cewa lalle Allah lada mai girma a wajen sa yake. Wato kamar yadda Allah ta'ala ya ce istajibu lillahi wa lirrasul, ku amsa kiran Allah da manzansa shine da'a zahira, to a batini ma kada ku amsa, ku yi da'a ga Allah hata a boye. Shine sai ya ce la takhunullah, domin khiyana wato sabo ne koyayye a cikin zuciyarku, kada ku ha'inci Allah, kada ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato ku yi da'a gare shi zahiran wa batinan, a bayyane da kuma a boye. Kada ku yi a bayyane domin kawai kuna ganin mutane su ce ai ku masu da'a ne, kuna tare da jama'a, kuna tare da al'ummar musulmi ga baki daya, amma a ɓoye kuma kun kullaci ha'inci ga Allah, kun kullaci ha'inci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ha'inci ga addinin musulunci. Kada ku yi haka. Allah ya ce kada al-khiyana, abinda ake nufi da al-khiyana asalinta al-khawn an-nafs, tawaya, domin wanda kai kuma kamar yanda yake amana shine cikawa al-itmam. Idan ka bawa mutum, idan ka ha'inci mutum, ka tawaye masa haƙƙinsa. To kada ku tawaye haƙƙin Allah ta hanyar wato ku kullaci rashin cika wato alƙawarin da kuka yi ma Allah. Addini gabaki ɗaya alƙawari ne tsakanin mutum da Allah, da kuma tsakanin mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da'ar Allah zahiran wa batinan, cika wannan amana ne. Wannan ayar waɗansu daga cikin malamai sun ambaci kan cewar ta sauka ne akan kissar Abu Lubaba. Abu Lubaba ɗaya daga cikin al-Ansar, wanda yake yana daga cikin halifan Banu Qurayza, daga cikin ƙabilar Aus. Lokacin da ƙabilar Banu Qurayza suka hayince manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin Khandaq, ya tafi ya je yayi musu hisab. Mala'ika Jibril ya gaya masa, yace ku mu mala'iku ba mu sauke kayan yakin mu ba, har yanzu muna nan domin yakin bai ƙare ba. Yace ka tafi zuwa Banu Qurayza, zan je in jefa razani a cikin zukatansu har sai sun sauko akan hukuncin Allah. To aka je aka yi musu hisar kwana wajen 40, suka ce a kira, a turo musu wakili, a turo musu Abu Lubaba. Sai aka tura musu Abu Lubaba. Wannan kissar Zuhuri ya ambace ta, da kuma waɗansu daga cikin tabi'ai, saboda haka mursala ce, tunda Zuhuri tabi'i ne, ba sahabi ba, bai gani ba. Abu Lubaba da ya je, sai Yahudawa suka ce masa, idan muka am yadda muka sauka akan hukuncin Sa'ad ibn Mu'az da aka bijiran mana kan cewa mu karbe shi akan wanda zai hukunci tsakaninmu, me kake ganin zai faru? Sai ya musu haka, yayi ishara da wuyansa cewa yanyanka ku za a yi.
yanyanka ku za a yi, saboda haka kusan abin da ake ciki. Yana yin wannan saboda matansa da ƴaƴansa da dukiyarsa suna cikin Bani Qurayza. Saboda haka rauni na ɗan adam sai ya ɗaube shi, yana ganin in yayi haka za su tsare masa dukiyarsa da ƴaƴansa, ba abin da zai same su. Yana yin haka sai ya ce, to ai ya hayinci Allah, ya hayinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tona asirin musulmi a gaban makiya musulmi. Sai ya ce, to shi kuwa zai je ya ɗaura kansa a jikin al'amuri daga cikin al'amudan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba zai kwance kansa ba sai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya zo ya kwance shi. Sai aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace da ya zo wajena na nema masa gafara Allah, sai Allah ya yafe masa. Amma tunda ya tafi ya mai da al'amarinsa ga Allah, to sai a jira hukuncin Allah a kansa. Haka ya zauna kwana da kwanaki, a wata riwayar an ce kwana 40 Abu Lubaba ya, tana nan yanzu a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, istiwanata Abi Lubaba, tana nan a cikin rauda, a cikin rauda a layin farko, al'amudan farko akwai istiwanatul haras, al'amudin da shine a jikin bangon ɗakin Aisha ummul mu'mini, shine inda ake sanya ma masu gadi suke tsayawa suke gadin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan daga gefen baya kuma, afwan, ta farko ita ce istiwanatul sarir, inda ake sanya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam gadansa in yana itikafi. Sannan daga baya kuma istiwanatul haras, inda masu gadi suke tsayawa. Kamar wannan kuma ita ce istiwanatu Aisha, ita ce kusa da minbari. Ta bayanta ita ce istiwanatu Abi Lubaba. Anan yazo ya daura kansa. To yana cikin haka sai da aya ta sauka tukuna, wa akharuna ataraku bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyan asa Allahu an yatuba alayhi. A daga cikin su akwai waɗansu sun yadda da laifin da suka yi ma Allah, sun cudanye kyakkyawan aiki da mummunan aiki, ana kauna Allah zai karbi tubansu, Allah ya kusa ya karbi tubansu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin ummu, ya gaya ma ummu Salama ga aya, sai ta bude taga, sai mata bishara tace, abshir ya abalu baba bit tauba, kai albishir da tuba. Sannan Allah ya karbi tubansu. To an ce wannan shine ha'inta, shine Allah yake cewa kada ku yi irin wannan. Aka sauko kuma da wannan ayar, wanda yake idan haka ne kaga wannan hadisa ta abku bayan yakin Badar da shekaru kamar uku, tunda ghazwatul khandaq an yi ta a shekara ta biyar. Saboda haka daga cikin waɗansu suro, waɗansu ayoyin sun sauka bayan yakin Badar, amma an kawo su saboda munasabar yakin Badar a nan wajen, ko kuma yana daga cikin abinda ta takarrara nuzuluhu, da waɗansu ayoyin sukan sauka su sake sauka, cewa ayar ta sauka domin wa'azi ga muminai bayan yakin Badar, ta sake sauka domin wannan hadisa ta Abu Lubaba, saboda tana da munasaba da wannan. Wannan duk yana faruwa a cikin saukan Al-Qur'ani. A shahid dai mutum kada ku ha'inci Allah, ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kada ku ha'inci amanoninku, wato kada ku ha'inci mutane a cikin abin da suka ba ku na amana, wanda ya nuna tsarin amana a cikin dukkan mu'amalar da zaka yi, koda da kafiri ne. Idan kafiri ya amince maka, dole ka cika masa amana. Idan ka san ba zaka cika amana ba, to fambit ilaihim ala sawa, kace to haina da kai babu amana, na mayar maka, babu wani alkawari tsakanina da kai. Ayi ta balo-balo, kasancewar babu yaudara, domin cin amana hali ne wanda yake ba na mumini ba. Ka ha'inci mutum, ha'inci ba halin mumini ba ne, hatta ga kafiri. In ka san ba za ka cika amanar ba, to ka kira shi ka ce tsakanina da kai babu amana. Fambid ilaihim ala sawa, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa. Ba haka na faɗa ba da ko? Ba fambid ilaihim na ce ba ko? Fambid ilaihim, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa. In kana jin tsoron ha'inci daga waɗansu mutane, to ka warware alƙawari, ku zamanto da ku da su duk daidai kuke a wajen sani cewa babu amana, babu aminci tsakaninku. Ma'anar wa antum ta'lamun alhali, kuna sane, wato kuna, in ma dai kuna sane cewa cin amana haramun ne, wa in ma kuma wato da saninku ba da gafala ba da gangan ku je ku wato ku ci amana, kada ku yi haka. Sannan Allah ya musu wa'azi, ya mana wa'azi, yace kuma ku sani cewa dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ne, jarabawa ne. Wannan yana yawaita a cikin Al-Qur'ani, ambaton dukiya da ƴaƴa a matsayin wato a jarabawa, domin yawanci abin da yakan sa mutum wato ya ki cika haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine san abin duniya. Kuma yawanci ne ta kake son dukiya dan ka tara, saboda in ka mutu ƴaƴa ya zaman to kan cewa sun samu abin da yake ba za su tozarta ba. To wannan ƴaƴa da dukiya din fitina ne, domin zai sanya ku kuje har ku ketare haƙƙin Allah, har ku hayinci Allah, ku hayinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku tabe, ko ba za ka samu komai ba na duniya sai abin da Allah ya riga ya rubuta maka. Kuma ku sani cewa lada mai girma yana wajen Allah. Kwadaitarwa ne wannan kan cewar lada mai girma yana wajen Allah, wato lahira tafi saboda girman ladan da ke ciki, sannan yana daga cikin alkhairin abin da ke wajen Allah jalla wa ala, cewa ba zai sa ku yi bakin ciki ba in ma kun bar ƴaƴan. Kamar yadda aya ta zo kan cewa abin da za a abin da ake cewa Allah khawfun tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wala tahzanu, wato ba za ku yi bakin ciki akan abin da kuka bari ba a bayanku na ƴaƴanku da sauran dukiyoyinku da kuka bari a baya, wato Allah ba zai bakanta muku rai akan su ba. Wannan sha'anin cika amana yana daga cikin manya-manyan al'amura a cikin addinin musulunci, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam har misali ya kawo na yadda amana take sauka da kuma yadda za a ɗauke amana. Kuma amana wannan sifa ita ce abar nema babba wajen sha'anin shugabanci, domin shugabanci amana ne na al'umma gabaki ɗaya, an tattaro amanar al'umma ne duk an dankawa shugaba. Saboda haka yana da ikon in ya tashi zai ha'inci, ba mutum ɗaya ko biyu zai ha'inta ba, duk al'umma zai ha'inta. Saboda haka kaga ya cancanci, wanda ya cancanci shugabanci shine mai amana. Shi yasa sayyidina Umar lokacin da aka ji masa, lokacin da aka cake shi ya zamanto ajali ya zo masa, ya maida al'amarin ya zamanto shura tsakanin musulmi kan su zaɓi fitar da shugaba, yace wallahi da Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah yana da rai, da shi zan zaman, da shi zan sanya ya zama, shi zan yi wasiya ya zamanto amirul mu'minin bayana. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida ibn al-Jarrah, amintaccen wannan al'umma shine Abu Ubaida. Da mutanen Yaman suka ce a turo musu da amintacce, sai ya ce la'afanna alaikum aminan haqqa amin, zan turo muku da amintacce, amintacce na haqiqa shine Abu Ubaida. To kasancewar sayyidina Umar yayi firasa, ya duba wannan cewar abin da ya duba kenan wajen sifar shugaba, wanda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi da amana, ya nuna kan cewa wanda yafi cancanta musulmi su duba wanda yafi kowa amana. Amana ku kana sanin ta ne da addini, wanda yake da addini ya tsare haƙƙin Allah, to shine zai tsare haƙƙin mutane, shine yake da amana. Amma addinin na gaskiya ba addinin baki ba, wanda yake bashi da amana to bashi da imani. In ma ka ganshi yana sallah yana yin, in ma ka ganshi yana sallah yana zakka da sauransu, abin a harshe ne. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wajen sifar mala'iku munafikai, ya faɗe su yace koda abubuwa guda hudu wanda suka ya sifanta da su munafiki ne khalis, koda yayi sallah yayi azumi yana tsammanin cewa shi, yana riyawa cewa shi musulmi ne. Don haka wanda ya cancanta ku duba yayin da za ku zaɓi shugaba, wa mai wace sifa ne? Mai wace sifa ne? Mai amana, shi ya kamata ku duba. Wanda ku san an jarraba shi, saboda haka ku bincika ku ji yayin da ya rike ma'aikata kaza, yayin rubda ciki yayi ba bake re, yayin da aka ɗora masa nauyin kaza, me ya faru da dukiyar al'umma a nan wajen? Irin abin da ya kamata ku bincika kenan. Wanda kuka same shi ya tabbata amintacce ne, tsayayye ne, shi ana neman sa nema da haƙƙinsa a bashi, yana cewa a shi ya kamata ku nema. Amma ba wanda yake ya handama nasa kuma ya zo ya handama naku ba. Amana ita ce abin dubawa wajen shugabanci, saboda cikata ya rataye da cika haƙƙin kowane mutum a cikin al'umma. To kun ga yadda Allah yake karantar da mu littafinsa, kun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran mai zuwa ga abin da zai rayar da mu. Wannan shine idza da'akum lima yuhyikum, Allah idan yayin da annabi yake kiran ku zuwa ga abin da zai rayar da ku, abin da zai tabbatar muku da karama, da rayuwa ta aminci, da rayuwa ta karimci, da rayuwa ta mutunci. Don haka sai mu kula, mu riko da koyarwar Allah, mu riko da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada. Abinda muka faɗa kuskure, Allah ya yafe mana. Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ya bamu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ya bamu ikon nisantarta. Allah ya sanya mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
So Alhaji akan wakallam
zai kudan saurara kadan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da Allah dan zauna kadan, minti biyu. Akwai baki da muka yi a ƴan uwa daga kungiyar izala zalatul bid'a wa iqamatis sunna sun kawo mana ziyara zamu ba mu jagoran tafiyar malam malam Muhammad Sani zai dan yi bayani na'am
Allah ya saka da khairi to subhanallah Allah ya saka da khairi bara'a